Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 19.16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 10 ga watan Mayu shekarar 2019 biyar kenan ga watan Ramadana. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 11 na safe kenan agogon Washington DC kuka lalubo kai tsaye a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, alamu na nuna cewa jam'iyyar ANC ta sake kama hanyar lashe zabe a kasar Afirka ta Kudu a karo na 6. Wata kungiyar da ke taya gwamnatin Najeriya yaki da ƴan Boko Haram ta sako ɗaruruwan yara ƙanana don hana amfani da su a cikin yakin da ake ta ta'addanci. Koriya ta Arewa ta sake cilla wasu rokoki a daidai lokacin da Amurka ke aika jigajigan jiragen yakinta zuwa gabas ta tsakiya don tunkarar Iran.
Karin labaran duniya kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa yayin da kotun sauraron korafe-korafen zaben shugaban kasa ta fara aiki, jami'ar PDP mai adawa a Najeriya ta yi wani korafi kan mai shari'a Justice Zainab Bulka cewa wacce ita ke jagorantar zaman kotun.
Saboda haka suna zargin cewa tun da wannan karo a APC ya lashe wannan zaben, to akwai yiwuwar suna gaba za a yi musu adalci ba.
Za ku ji cikakken bayani. To yayin kuma da takaddamar cinikayya tsakanin Amurka da China ke ci gaba da zafafa, shin wani irin tasiri wannan jayayya za ta yi akan kasashen nahiyar Afirka?
To kasashe irin su Najeriya da kuma kasashen Afirka su za su fa'idan abin ne, saboda takunkumi da kuma wasu sha'ide da aka yi musu na kasuwanci da yarjejeniyar kasuwanci da aka kula ya kuma akan wannan fada na manya ne.
Muna tafa da shirin kuma wato duniya Amurka da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko bari Zahara Aminu Fage ta karanto mana labaran duniya. Sunana.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Dukkan alamu na cewa jam'iyyar ANC wato African National Congress na dab da sake lashe zabe don ci gaba da riƙe kujerar shugabancin ƙasar a karo na 6 a jere, bayan zaben 'yan majalisar dokoki da aka yi a ranar Larabar da ta gabata. Zaben dai shi ne na 6 da aka taɓa yi a ƙasar tun daga lokacin da aka zo ƙarshen aƙidar wariyar launin fata a shekarar 1994. Bayan samun sakamakon kashi 76 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a ranar Juma'ar da ta gabata, jam'iyyar ANC wanda ita ce jam'iyyar shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa ta samu kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. A shekarar 2014 jam'iyyar ANC ta samu kashi 62 cikin 100 na ƙuri'un. Amma taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma hauhawar cin hanci da rashawa ya ɓata wa jam'iyyar suna, wanda ita ce jam'iyyar Nelson Mandela, shugaban ƙasar na farko baƙin fata. Waɗannan matsaloli sun haifar da wasu masu jefa ƙuri'a komawa zuwa jam'iyyar adawa. Jam'iyyar DA wato Democratic Alliance ta samu kashi 22 cikin 100 na ƙuri'un, kamar yadda ta samu a shekarar 2014. Wata ƙungiyar matasan 'yan sa kai da ke goyon bayan yakin da gwamnatin Najeriya ke yi da mayakan Boko Haram ta sako tarin yara da aka ce yawansu ya kusa 900. Bayanin da cibiyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta bayar a yau Juma'a ya ce ƙungiyar 'yan banga ta sako jimillar yara 894 ne a garin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya, a matsayin wani mataki na ganin cewa an hana gallazawa yara da kuma saka su cikin ayyukan da ba su dace ba. Wani gagarumin jirgin ruwan jiragen saman yaƙi na Amurka haɗe da wasu jigajigan jiragen saman yaƙi ƙirar V-52 sun isa a yankin gabas ta tsakiya don shiryawa fargabar da ake da ita na watakila Iran na shirin kai mummunan farmaki akan wasu kadarorin Amurka da ke yankin. Wani kakakin rundunar sojin Amurka din Navy Captain William Urban ya gaya wa tashar rediyon nan ta murya Amurka cewa a jiya Alhamis ne jiragen yakin suka kammala isa yankin bayan da suka ratso ta mashigin Suez kuma yanzu haka duk an tara su a kasar Qatar. Babban kwamandan sojin Amurka a yankin General Kenneth Frank McKenzie ya fada a nan Washington cewa an kai tarin kayan yakin na Amurka ne a yankin saboda wasu alamomin tsokana da aka gani daga bangaren Iran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akwai alamar Koriya ta Arewa ta sake harba wasu rokoki masu linzami guda biyu masu karancin zango a cewar hukumar makwabciyarta Koriya ta Kudu. Wannan shine karo na biyu da Koriya ta Arewa take cilla irin waɗannan makaman a ƙasa da mako guda. Ɗaya daga cikin makamin yayi tafiyar kilomita 420 yayin da makami na biyu yayi tafiyar kilomita 270 a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu. Yayin da wannan ke faruwa ne kuma ake bada wani rahoto na daban da ke cewa Amurka ta kame wani jirgin ruwan jigilar kaya na Koriya ta Arewa a wani lamari wanda shine irinsa na farko da ya faru a daidai lokacin da ake dada samun zaman dardar tsakanin kasashen biyu kan shirin kera makaman nukiliya na ita Koriya ta Arewa din. Shi wannan jirgin ruwan na Koriya ta Arewa mai suna Wise Honest wanda kuma shine jirgin ruwa irinsa na biyu mafi girma. Kasar Indonesia ce ta fara cafke shi a watan Afrilu shekarar bara ta 2018. Yana dauke da wani nau'i na gawayi mai daraja da aka ce kudinsa ya kai $3 million. Zai kai shi can Indonesia din. Daga baya ne a watan Yuli hukumomin Indonesia suka hannunta jirgin ga Amurka. Sa'o'i kaɗan bayan da Amurka ta yi ƙarin tsakanin kashi 10-25 cikin 100 na kuɗaɗen haraji da take ɗorawa kayan ƙasar China da ake shigowa da su Amurka. A yau Juma'a, shugaban Amurka ɗin Donald Trump ya yi ta aika saƙonni a dandalinsa na Twitter yana magana a kan lamarin. A ɗaya daga cikin saƙonnin shugaban ya rubuta cewa mun yi shekara da shekaru muna asaran makudan kuɗaɗe da ba za su kasa $1,500,000 ba a cuɗanyarmu ta kasuwanci da China daga yau wannan ta ƙare. Da take mai da martani a kan matakin a yau Juma'a, gwamnatin ta China ta bayyana jin takaici ta kuma ce ita ma tana nan tana nazarin ramuwar gayyar da za ta yi wa Amurka. Sai dai China ba ta bayyana irin matakan da take tunanin ɗauka ba.
A gaida Zaraha Aminu Fage wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kotun sauraron korafe-korafen zaben shugaban kasa da aka yi a Najeriya ta fara aiki, jam'iyyar PDP mai adawa kasar ta yi korafi kan mai shari'a Justice Zainab Bulkacewa wacce ita ke jagorantar zaman kotun. Jam'iyyar ta PDP dai na cewa ne mai gidan Justice Bulkacewa zababban sanata ne karkashin jam'iyyar APC mai mulki, abin da ya sa ta ce tana da shakku kan ko za a mata adalci. Ɗazun na tuntuɓi wakilinmu da ke Abuja Nasiru Adamu Yalhikaya kan wannan batu, inda da farko ya fara min da wannan bayani.
Eh, kwarai da gaske Mahmud, an rigaya ma an kaddamar da kuita Justice Zainab Bulkacewa wato shugabar kotun ɗaukar shekara, ta rigaya ta kaddamar da fara wannan shari'ar da sauran shari'u guda wajen sama da 700 wanda jihar Jigawaci kawai ba samu ko shari'a guda ɗaya ta ƙarar zaɓe daga jihar ba. Jihar Imo ita ce yawan shari'u. To sai kuma wannan shari'a ta Atiku Abubakar da yake kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben da ya gabata.
To wani korafi da bangaren yan adawa na PDP ke nunawa shine mijin ita mai shari'a Zainab Bulkacewa din wato zababban sanata ne karkashin jam'iyyar PDP, inda kan suke nuna korafin cewa akwai wato suna nuna kamar shakku kan yin adalci dangane da jagorantar wannan kotu. Kamar wani ƙarin bayani za ka mana dangane da hakan?
Wato Mahmud, abin da ya faru shi Alhaji Adamu Bulkacewa, dama shi ne mijin ita Zainab Bulkacewa, ya samu lashe wannan zabe daga mazaɓar Bauchi ta Arewa, wanda kuma abin da PDP ke cewa kamar yana da tasiri aino wajen yanke hukunce-hukunce da ita mai shari'ar ke yi. Saboda haka suna zargin cewa tun da wannan karo a PDP ya APC ya lashe wannan zaben, to akwai yiwuwar suna gaba za a yi musu adalci ba. Wato tamkar abin nan ne da ya faru da ita Amina Zakari ta hukumar zaɓe, da ake cewa tana da NPDP kenan, ke cewa tana da dangantaka da shugaba Muhammadu Buhari. Har suka so su ce ba su yadda a ba ta mukami lokacin tattara sakamakon zaɓe ba. To wannan korafin da NPDP ke yi kenan, suna ganin mijinta yanzu ma zababban sanata ne daga jihar Bauchi, to wannan yasa suke tsari-tsarin to ba za a yi musu adalci a wannan shari'ar ba. Amma watakila kuma gudu da tunanin irin wannan abin da zai faru yasa Zainab din take gargaɗin duk jam'iyyun siyasa da ma lauyoyi masu kare waɗanda suke da ƙara a kotun cewa su guji rigama da masallaci wajen faɗan hukuncin watakila da zai iya fitowa. Hatta ma in jarida ma ta yi wannan gargaɗin ta, watakila kotun za ta ɗauki mataki a kan duk wanda ya ba da wani labari da ke nuna ga yanayin hukuncin da za a iya samu daga wannan shari'ar.
Wakilinmu da ke Abuja kenan, Nasiru Adami Alhikaya, a hirar da muka yi da shi. To yayin da takaddamar cinikayya tsakanin Amurka da China ke ci gaba da zafafa, inda a yau gwamnatin Amurka ta ƙara kuɗaɗen haraji kan kayayyakin China da ake shigowa da su nan Amurka, na tambayi mai fashin baki a fannin tattalin arziki Malam Yushau Aliyu irin tasirin da wannan takaddama za ta yi kan ƙasashen Afirka, lura da cewa ƙasashen biyu su ne gagga a fannin tattalin arzikin duniya.
To a gaskiya wannan hudan kasuwanci da ke tsakanin China da Amurka, wanda yana da tarihi mai tsawo kuma yana da faɗi gaske, kuma kusan da aka fara wannan yaƙi na kasuwanci wanda aka yi ta ƙare-ƙaren harajin fito, to tun tuni mu dama mun yi hasashen cewa zai ɗauki lokaci mai tsawo ganin cewa su ƙasar China ta riga ta yi girma sosai na ɗaya kenan. Na biyu kuma ta ba Amurka kuɗaɗen bashi mai yawan gaske, wanda wannan kuɗaɗen da ta ba Amurka bashi suna da yawan gaske, wanda kuma duk can da aka zo aka yi wannan ƙare-ƙare saboda faɗin tattalin arzikin China da kuma mu'amalar da China ta ƙirƙiro mu da sassa-sassa na duniya ba zai yi ma Amurka alkhairi ba, saboda ita China ta riga ta gina tattalin arzikinta da wasu irin kayayyaki wanda take shigar da su kowane irin ƙasashe daraja-daraja, kuma farashi-farashi. Sannan kuma wayan da suka yi shi ne kasancewa kuɗinsu na wato yuan sun riga sun masa tanaji ta yadda duk yanda aka yi da kasuwanci a kan dala zai kasance kayansu zai zama yana da sauƙi, saboda haka duk harajin da za a sa na China zai fi zama zai fi yin tasiri a kan na Amurka.
Idan na fahimce ka dai, kana nufin kamar Amurka ta taro faɗan da ƙarfin ta kenan?
Su waɗanda suka ƙirƙiro wannan faɗa, wato kamar su jami'an tattalin arziki na Donald Trump, wanda suka riga suka samar da yanayi na faɗa, to sun samar da yanayin da Amurka ba za ta yi tasiri ba. Sannan a ƙarshe duk abubuwan da China take so ta siyar, tunda ba wai siyarwa ne kawai ba, China ta riga ta wani abu da yake da matsala shi ne wato a gane fashalin abubuwan da ake bukata. to China ta switch to din wato consumption pattern abinda Amurkawa suke so kuma ba za su iya yi baki ba saboda haka waɗannan abubuwa dole ce ta yi shi ta kai shi cikin Amurka sannan kuma dala duk ƙarfin da za ta yi da ita China za ta ci riban ƙarfin wannan kuɗi tun da kodin shi ita kuɗin China tana rage girmansa saboda kayayyakin da ta shiga cikin duniya.
To a Malam Shehu, wannan lamari ta yaya zai shafi ƙasashen nahiyar Afirka, wato kamar ina magana akan abin da ya shafi alfanu ko rashinsa a wannan takaddama da ake tsakanin ƙasashen nan biyu?
Mu za mu ci riban faɗan ne saboda a ƙarshe abin da ke faruwa in ai kamar da aka ce idan giwaye biyu na faɗa to ita ciyawa ita ce za ta wahala, to ba haka yake ba a wannan tsari. Idan waɗannan giwayen manya-manya suna faɗa da China da Amerika, to ƙasashe irin su Najeriya da kuma ƙasashen Afirka su za su fa'idan abin ne saboda takunkumi da kuma wasu sha'ide da aka yi musu na kasuwanci da yarjejeniyar kasuwanci da aka kula duniya kuma a kan wannan faɗa na manya ne, wanda kuma a ƙarshe ni za mu iske muna duk wannan tarif da aka sa musu shi tsakanin kasuwancin su kayan su zai yi tsada ne, mu kuma kayayyakin da muke siya ta hannun China ta wasu kasuwanni kayayyakin zai zama yana da arha wanda zai ci gaba da taimakon talakawan ƙasashen Afirka. In ka ɗauki misali kamar abubuwan fasken lantarki wanda wutar lantarki bai zama a cikin ƙasashen Afirka, za ka iske cewa kowa na ƙoƙari ya ce tocila ya ce fitila wanda duk an yi shi hawa duk iya rashin ƙarfinka sai ka samu na daidai kuɗinka.
Malam Yishau Ali mai fashin baki a fannin tattalin arziki kenan. Masu sauraro kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 11 safe ne da minti 17. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan makon zai ta'allaka ne kan takaddamar cinikayya da ke ci gaba da ta'azzara tsakanin Amurka da China. A daidai lokacin da a yau ake sa ran shugaba Trump zai ƙara kuɗaɗen haraji kan kayayyakin da ake shigowa da su daga China zuwa Amurkan. Sunana Mahmud Lalo. Yayin da Amurka da China ke neman bakin zaren yadda za a cimma matsaya kan takaddamar cinikayya da ke ci gaba da kamari a tsakanin ƙasashen biyu. A yanzu haka, Firayim Ministan ƙasar ta China, Liu He, na nan a nan Washington inda yake ziyara domin ganin an tattauna da hukumomin na Washington. Dama dai a yau Juma'a, Amurka ke shirin ƙara haraji daga kashi 10 zuwa kashi 25 akan kayayyakin ƙasar ta China da ake shigowa da sunan Amurka, waɗanda kuɗaɗensu ya kai dala Amurka biliyan 200, kamar yadda wata sanarwa da ta fito daga ofishin harkokin cinikayyar Amurka ta nuna a ranar Laraba, kuma shugaba Trump ya jaddada hakan a shafinsa na Twitter. Ƙarin da zai fara aiki ne yayin da ziyarar ta Firayim Minista Liu ta shiga kwanaki na uku. Amma masu hasashe na ganin hakan ba zai hana cimma wata matsaya ba, kamar yadda shugaba Trump ke nuna alamu. Gen Shuan shine kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta China.
As far as the Sino-US economic and trade negotiations,
yace dangane da abin da ya shafi tattaunawa da ake ƙarƙashin hulɗar tsakanin Amurka da China, wato Sino-US a turance. Kowa ya san cewa an yi zaman tattaunawa har sau 10 kuma an samu ci gaba sosai. To tuni dai hukumomin Washington suka fara cajin wasu kayayyakin China da kashi 25 na kudaden duti, kayayyakin da kudinsu ya kai dala biliyan 50, yayin da ita ma China ta saka wasu kudaden haraji akan kayayyakin da Amurka ke shiga da su China da kudinsu ya kai dala biliyan 110. David Dola mai sharhi ne kan harkokin kasuwancin ƙasar China a cibiyar nazari ta Brookings Institute.
I think the president is a little bit frustrated that it's taken a while to get a deal. He's trying to get the best possible deal, and I think he's also playing to his base. He wants people.
Yace ina gani shugaba Trump ya dan harzuka ne saboda ya ga an kwashe tsawon lokaci ba a cimma wata matsaya ba. Hakan yasa yake kokarin ganin ya samu abin da yake so. Sannan ina ganin yana daukan waɗannan matakan ne saboda ya faranta wa magoya bayansa. Yana so ya nuna wa mutane cewa yana matsawa China matuƙa, saboda idan har aka cimma wata yarjejeniya a wannan mako, sai ya bugi kirji ya ce ya samu abin da yake so, saboda ya nuna wa China matsin lamba.
So that if there is a deal this week, then he's going to be able to say I got the best deal possible. I was really tough on that.
To ga dukkan alamu dai sakon tweetin da shugaba Trump ya aika akan ƙarin haraji akan kayayyakin na China a farkon makon nan ya girgiza kasuwar hannayen jarin duniya, inda masu saka hannayen jarin ke ci gaba da dardar kan makomar wannan takaddama cinikayya. Jacob Parker shine shugaban majalisar hakokin kasuwancin Amurka da China.
And if they do come to a negotiated agreement by the end of that period, they have to contend with.
Yace idan a karshe suka yi nasarar cimma wata matsaya, dole sai sun fuskanci yadda ƴan ƙasar China za su ji da wannan yarjejeniya, domin ƴan ƙasar za su kalli lamarin a matsayin China ta miƙa wuya buri ya hau. China kamar kowace ƙasa na da irin nata siyasar.
Every country has its politics. China, of course, is no exception.
To duka ƙasashen biyu, wato Amurka da China, na da abun tunkawa ta fannin tattalin arziki. Inda har aka yi hasashen cewa nan da wasu 'yan watanni shugabannin kasashen biyu za su haɗu a yi bikin rattaba hannu kan wannan yarjejeniya. To yayin kuma da ɓangarorin biyu ke kore zargin da wasu ke yi na cewa suna amfani da wannan takaddama domin cimma wani buri ne na daban. A nata ɓangaren gwamnatin shugaba Trump na da wasu buƙatu da suka haura na cinikayya, a cewar David Dollar na Brookings Institute.
Not only is the United States looking to China to help with DPRK, but the U.S. is also asking China to cut back on its purchases.
Yace baya ga bukatar da Amurka ke nema kan China ta taimaka mata da batun Koriya ta Arewa, tana kuma so China ta rage adadin man da take siya daga hannun Iran a wani matakin na dakile hanyoyin samun kudaden kasar. Saboda akwai wasu fannoni da Amurka ke bukatar taimakon China baya ga batun takaddamar kasuwanci. Ina ganin wannan na tasiri akan wannan cinikayyar.
And I think that definitely affects the trade.
To a dai ranar Lahadi, kafar yaɗa labaran ƙasar Koriya ta Arewa ta nuna shugaba Kim Jong-un yana kallon wani gwajin harba makami mai linzami a karan farko tun bayan kusan shekara ɗaya da rabi. Gwajin makamin na zuwa ne watanni biyu bayan da tattaunawar da aka yi tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa kan batun wargaza makamanta ya gaza samun nasara. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In za mu madadin waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shiri, musamman Julie Lagos Gresham. Ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To tuni dai sabon matakin ƙara kuɗaɗen harajin ya fara aiki tun da misalin 12 daren yau Juma'a. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, inda ya ce, "Hakika idan dai har haramta Hawwa Ɓaɓura a wasu jihohi bakwai da ke fama da matsalar tsaro da rundunar sojan Najeriya ta yi, zai taimaka wajen samar da tsaro a jihohin, to muna goyon bayan haka 100%. Idan kuma ba zai taimaka ba, to za mu iya cewa da sake." Sakon na gaba kuma ya fito ne daga Salu Isa, karamar hukumar Kamba, jihar Kebbi a Najeriya. Kuma ya ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Kirkiro da wasu sabbin masarautun yanka biyar da gwamnatin jihar Kano take sani, idan har babu siyasa ciki ko don cimma wata manufa, hakan yayi daidai. Da fata Allah ya sa yin hakan, kwalliya ta biya kudin sabulu da soso." Sai kuma sako daga Usaina Alhaji Umar Forever Gashuwa, ita kuma ta ce, "Salam VOA Hausa. Zanga-zangar da mata ke yi a Najeriya kan nuna fushi da abin da suka kira take haƙƙinsu da ake yi a ƙasar yayi daidai." Shi kuma Abdulmutallab Mande Magarya a jihar Zamfara ya turo sako cewa, "Yunkurin kirkiro sababbin masarautu har guda hudu a jihar Kano, samsam ba ma goyon bayan haka, duba da yadda siyasa ce aka saka a cikin al'amarin. Ya kamata a daina sanya siyasa a cikin lamuran masarautu, a bar wa masarautu darajarsu, su ma masarautun su daina tsunduma kansu cikin siyasa don tsira da mutuncinsu. Yan siyasar mu, ku dinga sara kuna ɗiban bakin gatari." Sakon mu na ƙarshe kuma a yau ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari, shi kuma ya ce, "Assalamu alaikum muryar Amurka. Matakin da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka na ƙara masarautu guda hudu bai zo mai da mamaki ba, domin mun san cewa siyasa ce take tasiri. To madalla a ci gaba da aiko mana da sakonni."
To madalla yanzu kuma albarkacin watan azumin Ramadana ga nasihar malamai.
Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa musulmai, sunana Ibrahim Muhammad Badin, limamin masallacin Galadima nan Amsco Estate, nan birnin Tarbiya Abuja. abin da nake so in jawo hankulan mu ƴan uwan musulmi shine falala na wannan wata mai albarka, wata mai girma. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hadisi ingantacce hadisul qudusi yake cewa dukkan aiki na dan adam aiki wato zai koma gare shi ladan Allah ta'ala, idan mutum yayi sai a bashi 10 zuwa har 700 ana nan nan ka masa, amma azumi wannan na Allah ne subhanahu wa ta'ala, ubangiji shine zai yi sakayya da shi. Saboda haka duk mai yin azumi, to in azumi din nan sila ne tsakanin bawa da ubangijinsa, sannan kuma azumi din nan ya tara nau'i na hakuri gabake daya, hakuri wajen da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala, hakuri wajen sabon Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma hakuri wanda Allah ta'ala ya kaddare ka da shi. Saboda haka watan alqur'ani, watan salloli, watan sadakoki, watan da mutun zai nafilfili, watan da mutun kullun gara ba sa yake ji farkonsa rahma, tsakiyarsa tuba, karshensa intar da mutun daga wuta. So Allah subhanahu wa ta'ala sa mu dace. Saboda haka mu ribance wannan wata, kar a ce wannan watan sa wuce ba a gafarta mana ba, ba a intar da mu daga wuta ba. So da dama mutane suna azumi ci da sha, barin ci da sha, amma azumin bai kai ko ina, ma'ana bai tasirin tuwa da shi, don kasancewa mutum yana yi ne da jahilci, mutum yana yi ne al'adance, mutum yana yi ne ba tare da ya san muhimmancinsa ba, kawai shi bari ci da sha, wannan shi ne a wurinsa yin azumi. To duk wanda ya ɗauki wannan azumin ba zai tasirin tuwa da shi ba, domin azumi yana tasiri ga mutum duk lokacin da an ce azumi ya zo, har kai azumi ya wuce, to alamun cewa ayyukan bawa karbabbe shi ne ayyukansa zai canju irin kafin zuwa azumi, kamar ƙarya ko yi da mutum ko annamimanci ko ayyuka na asha, duk gabake da za su takaitu idan aka ga bawa irin wannan, to alamun cewa azumi ya yi tasirin tu da shi. Saboda haka mu yi azumi tare da ikhlasi, mu yi azumi tare da cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zama karbabbe a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka mu dukufa da addu'a lokacin da muke bude baki, sannan kuma 10 na karshe akwai daren Lailatul Qadr, dare ɗaya ne wanda in mutum ya samu to kana ibada na shekara 83, dare ɗaya ne daga wannan duk garaba sa ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace, Allah ya sa mu azumci wannan azumin mai albarka, Allah ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ibadunmu, wato ya zama karbabbe a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne abin da nake so in fadakar da mu. Sunana Ibrahim Muhammad Fadul, cibi imam na masallacin Galadimawa nan Amsko, Abuja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To Allah ya sa mu dace. Yanzu kuma ga labari a takaice.
Koriya ta Kudu dukkan alamu na nuna cewa jam'iyyar ANC, wato African National Congress, na dab da sake lashe zaɓe don ci gaba da riƙe kujerar shugabancin ƙasar a karo na 6 a jere, bayan zaɓen 'yan majalisar dokoki da aka yi a ranar Larabar da ta gabata. Zaɓen da ya yi shi ne na 6 da aka taɓa yi a ƙasar tun lokacin da aka zo ƙarshen aƙidar wariyar launin fata a shekarar 1994. Wata ƙungiyar matasan 'yan sa kai da ke goyon bayan yaƙin da gwamnatin Najeriya ke yi da mayakan Boko Haram ta sako tarin yara da aka ce yawansu ya kusa 900. Bayanin da cibiyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF, ta bayar a yau Juma'a, ya ce ƙungiyar 'yan banga ta sako jimillar yara 894.
Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Kada ku manta, za ku iya sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu madadin Zahar Aminu Fage da taya ni gabatarwa, sai kuma Tadi da haɗa shirin baki ɗinsa da kuma injininmu Aidin. Muhammad Lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka, birnin Washington DC, da fatan za a sha ruwa lafiya. Yanzu ga shirin yau da gobe.